الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 22 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 9 ga watan 1 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu bahawiyya na ash-shaykhul imam Abu Ja'far Ahmad ابن محمد ابن سلامة الطهاوي رحمه الله تعالى كافين درسي نيو بالاي في إدانة تنبوي سنة إيه غباتا bashi akan shi wani misali mutum ne da yaransa ma'ana mai gida ne da dan gidansa yana masa aiki kuma sai ya kasance shi yaron yana da bashi akan mai gidan yana da bashi akan yaron a lokacin da shi mai gidan ya tashi fitar da zakka sai ya lissafa iya adadin abin da yake bin wannan yaron bashi sai ya nuna masa cewa ga zakka amma na rike a madadin bashin da nake binka zakka ba ta fita ba an gane ko kamar yanda wasu suke irin wannan wani da dabara idan kana bin mutum bashi in lokacin zakka ya yi sai ka dunkule kudade masu yawa ka bashi a matsayin zakka in yayi taki daya biyu sai ka dawo da shi ka ce masa dawo ka biya ni bashi wani kuma baya ma fita daga hannun shi sai ya ce to ga kaza na baka zakka amma na rike a matsayin bashi da nake yi to wannan zakka ba ta yi ba kamar yanda wani yake bani labarin daga cikin akwai wasu mawadata a garin nan wanda shi in ya tashi waɗanda ake kasuwa da su yau da gobe waɗanda suke kasuwar cika biya ko kuma biyan bashin daudawar ƙauye a kawo a biya kuma sannan a dawo ne wasu kudaden sun mallake in an tashi sai ya lissafa iya adadin abin da yake bin mutane sai ya kurci wai shine a matsayin zakka sai a ce an yafe shi kuma a matsayin zakka ne to wannan kwata-kwata duk wanda ya haka zakka ba ta fita ba. Yanzu kaddara cewa mutum ne yana bin mutum miliyan biyu ko miliyan ɗaya, da ya tashi fitar da zakka sai ya ware miliyan guda sai ya bashi, da ya bashi sai ya karba sai ya ce na karba a matsayin bashin da nake bin, ko kuma ya bashi sai ya ce to biya ni bashin da nake bin ka. To ko da ya biya shi wannan zakka ba ta yi ba, saboda bai yiwuwa ya ɗauki miliyan ɗaya ya bashi a matsayin zakka in ba dan yana bin shi wannan bashi. Kaddara cewa baya bin shi wani kuskuɗaɗe, ba yanda za a iya ɗauki miliyan guda ya bashi a matsayin zakka. Don haka wannan wayo ne da dabara game da halitta ma kai abinda Allah ya haramta, kamar yanda sifa ce daga cikin sifofin Yahudu, su ne Allah ya haramta musu cin kitse, sai suka kewaya ta wata hanya suka kewayo wannan kitse, suke narkar da shi, suke sayar da shi su ci kuɗin. A sababin haka Allah ya tsine musu albarka, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qatalallahu al-yahuda inna Allah lamma harrama alaihim ash-shuhuma ajmaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamana. Manzo Allah yace Allah ya tsine ma yahudawa, yayin da Allah ya haramta musu cin kitse, sai suke narkar da wannan kitse su sayar da shi kuma su ci kuɗin. Kuma haka da Allah ya haramta musu kamun kifi a ranar Asabar, shaidani ya zo ya musu wahayi ya ce iya abinda za ku yi, ba dai an hana ku kamun kifi a ranar Asabar, to ku je a ranar Juma'a da yamma, wato ku saka tarkonku a cikin ruwa, ku saka fatsarku da hannu. Ranar Asabar in kifi ya fada, ranar Lahadi da zaran kun zo da sassafe sai kamun kifi kawai. Suka bi wannan wahayi na shaidani. Waɗanda suke mu'minai daga cikinsu masu tsoron Allah suka galgade su suka ce ku kiyayi kanku, wannan al'amari fa da kuke zai janyo muku fushin Allah. Suka ce wannan galgadi muna muku shi ne ma'aziratan ila rabbiku, don ba da hamzari wato ga Ubangijinku, mu dai mun faɗa muku don su dawo su daina wannan abinda shaidani ya musu na wahayi. To a lokacin nan basu ji wannan gargadi da ƴan uwansu suka musu, sai suka ci gaba da wannan wahayi na shaidani, shine ranar Juma'a su zo su saka tarkonsu a cikin ruwa, ranar Asabar in kifi ya shiga, sannan ranar Lahadi da sassafe su zo su kama. Suka ci gaba da yi basu daina ba, su ko Allah ya wajabta musu girmama ranar Asabar. To a lokacin da suka ci gaba da yin haka, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya la'ance su, ya maida su birrai da aladu. Bayan wasu kwanuka kuma Allah ya karbi rayuwarsu, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa mana a cikin suratul Baqara, walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Haka a can cikin suratul A'raf Ubangiji ta'ala ya kissanta mana wannan kissa. Jarrabawa ce ta Ubangiji a ranar da aka halitta musu kamun kifi, idan suka zo sai mutum ya wuni da kyale ke samu, amma a ranar da aka haramta musu kamun kifi ranar Asabar, kifi gashi a saman ruwa ko ina yana yawo. Jarrabawa ce ta Ubangiji ya ga su wane ne za su tsara dokokin shi, kuma su wane ne za su kangare masa. To kaga a nan wannan aya tana nuna mana sifa daga cikin sifofin Yahudu shine yin wayo da dabara domin halitta ma kai abinda Allah ya haramta. Allah ya haramta musu kamun kifi a ranar Asabar, suke saka tarkonsu a ranar Juma'a da yamma, ranar Lahadi da sassafe sai su zo su kama. To haka da Allah ya haramta musu cin kitse, sai suke narkar da wannan kitse su sayar da shi kuma su ci kuɗi. Don haka a nan wani wayo ne da dabara wai na domin ya dawo bashin da yake. Kenan in ya lissafa zakka sai ya diba waɗanda yake bi bashi, sai ya dunkule zakka ya basu, bayan ya basu sai ya ce to ku biya ni bashi, ko kuma ba ta ma zuwa hannunsu, wani na fidda zan baka zakka ta miliyan guda amma na baka zakka ta miliyan guda amma na rike a matsayin bashin da nake ranka. Wani kuwa in ya danka masa sai ya ma ya tashi ya dan juya sannan sai ya kirawo shi sai ya ce to biya ni bashi. To indai akan wannan manufa mutun yayi zakka ba ta fita ba. Shine kissa can wani ji ta ala yake cewa wasu alhum anil karyati lati kanat hadiratal bahari idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shura'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yaf'alun wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yarji'un فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَكُمَا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ نعم أعدر سيدي قباتا دتي مقام الله تبارك وتعالى wato mun tsaya ƙarshen wato kabarta malan ke cewa wa kullu shay'in yajri bi mashi'atillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi dukkan komai a sama ko a ƙasa malan yace yana gudana ne da mashi'ar Allah ma'ana da san Allah wa ilmihi kuma da sanin sa wa qada'ihi da hukuncinsa wa qadarihi da alqadarinsa duk wani abu da kaga ya kasance a cikin sammai bakwai ko a cikin ƙasai bakwai to bai kasance ba face sai da san Allah shine yaso da haka wa ilmihi kuma da sanin sa an gane ko ya san kowa ya san komai duk abin da ya kasance a cikin sammai bakwai da abin da ya kasance a cikin ƙasai bakwai Ubangiji ta'ala yana sanar da shi ya sana abin da ya kasance ya abin da ya gabata da abin da ake ciki da abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai wakana Ubangiji ta'ala yana sanar da shi shine yace wa kullu shay'in dukkan komai a sama ko a ƙasa ko abin da ke tsakankaninsu gaba daya yajri bi mashi'atillahi ta'ala yana gudana ne da mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana da san shi wa ilmihi kuma da saninsa domin babu wani abu da ke boyuwa gare shi a cikin sama ko a cikin ƙasa kamar yadda yake inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama wani abu a cikin saman bakwai ko a ƙasan bakwai baya boyuwa ga ubangiji subhanahu wataala wa qada'ihi malan yace kuma da hukuncinsa shine ya hukunta wannan al'amari wa qadarihi kuma da alqadarinsa shine ya kaddara gane ko ba maganar kan mai tsautsayi duk abinda kaga ya wakana to Allah ne ya riga ya hukunta ya zartar da shi ya kaddara wannan al'amari bayan da za a yi ya kauce da haka a musulunci ba maganar tsautsayi kamar a ce wai tsautsayi ya kawo shi ya abinda zaka faɗa kaddara ta kawo shi Allah ne ya kaddara malan yace ghalabat mashi'atuhul mashi'ati kullaha wato mashi'ar Allah ta rinjayi dukkan wata mashi'a gaba daya domin duk iya abin da muke so to bayan da za a yi ya kasance sai idan Allah ya so duk abin da muke so ya kasance in Allah bai so ba bayan da za a yi ya kasance kamar yanda yake cewa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin na ga duk wanda ya so daga cikin ku ubangiji ta'ala yace ya daidaita akan tafarki madaidaici sai yace wa ma tasha'una abinda kuke so ba yanda za a yi ya tabbata illa an yasha Allahu rabbul alamin sai idan Allah ubangijin halittu ya so da haka dan haka duk abinda kake so in kaga ya kasance to Allah ne ya so da haka duk abinda kake so idan bai kasance ba to ka tabbata cewa Allah ne bai so ba haka ta haka shine yace ghalabat mashi'atuhu al mashi'ati kullaha san Allah subhanahu wa ta'ala ya rinjaye san dukkan wato dukkan wani so gaba daya shine kenan mashi'ar Allah ta rinjaye dukkan wata mashi'a gaba daya malan yace wa ganaba qada'uhu alhiyala kullaha wato hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya rinjaye dukkan wani wayo da dubara gaba daya duk wani wayo da dubara to hukuncin Allah ya rinjaye shi duk wasu dubarunka da wani wayenka ba yanda za a yi su fitar da kai ka nemi taimako da agaji na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kar kama sabari amma wayo na bawa yayi kadan wato ya fitar da shi mun yi misali a baya Hausawa suna kaba suna buga misali da dila a wajen wayo shine muka ce shindila ba a tarkuwa kama shi tarkuwa ake a kama shi duk wayen shi shine anan malam yace wa ganaba qada'uhu alhiyala kullaha wato hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya rinjayi wato dukkan wani wayo gaba daya salafazin alhiyal jam'i ne na hila in aka ce hila wayo da dubara kenan kace wayo ko kace dubara shi ne yace kenan wa ganaba qada'uhu hukuncin Allah ya rinjayi alhiyala dubaru kullaha gaba daya duk wata dubara da duk wani wayo to hukuncin Allah ya rinjaye ta duk wani wayenka da dubararka abinda Allah ya zartar da shi to dole sai ya kasance malam yace yaf'alu ma yasha'u wa huwa ghayru zalimin abada ubangiji ta'ala na aikata iya abinda ya so game da bayinsa sai yace wa huwa ghayru zalimin abada kuma alhadi ba azzalimi bane har abada ubangiji ta'ala ba mai zalintar bane domin ya fada inna allaha la yuzlimu mithqala dharra ubangiji ta'ala baya zalintar bayinsa daidai da nauyin jinkiya shi kuma haka yace wa mallahu yuridu zulman lil ibad ubangiji ta'ala baya nihin zalintar bayinsa kuma haka ya fada wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mai zalintar bayinsa ba kuma haka a cikin hadisin Abu Dharr Allah ya kara masa yadda hadisin na cikin sahihu Muslim daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga ubangijin sa mai girma da daukaka ubangiji ta'ala ke cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu ubangiji ta'ala ya ce ya ku bayina ku san da cewa na haramta ma kaina zalunci kuma don haka na mai da zalunci abin haramtawa ne tsakankaninku don haka kar ku zalunci shine malam yace yaf'alu ma yasha ubangiji ta'ala na aikata iya abin da yaso wa huwa ghayru zalimin abadan alhali ba mai zaluntar bayinsa bane har abada domin ubangiji ta'ala yana da sifa sifarsa shine wato al'awanan al'adala adalci sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa an gane ko dan haka yake da suna al'adal wanda yake matuƙa a wajen adalci sai yace taqaddasa an kulli su'in wa haylin wato ubangiji ta'ala ya tsarkaka game da dukkan wata mugunta wa haini wato da halaka haini ta ce halaka dukkan wani abu wanda yake mummuna mai aibi da duk wani abu wanda yake tawayayye ubangiji ta'ala ya tsarkaka game da shi don haka ya ambaci kansa cewa shine al-quddus al-quddus ma'anar shi shine al-munazzahu an kulli aibin wa nafsi abin tsarkakewa game da duk wani aibi da duk wata tawaye wanda ya kai matuƙa a wajen tsarkaka game da duk wani aibi da duk wata tawaya domin sifofinsa sifofi ne na kamala aibi baya rufkar ubangiji subhanahu wata'ala balantana wata tawaya don haka al'amuransa al'amura ne waɗanda suke mata madaukaka shine malam yace taqaddasa wato ubangiji ta'ala ya tsarkaka an kulli su'in game da duk wani abu wanda yake mummuna ma'ana duk wani aibi da duk wata tawaya ubangiji ta'ala ya tsarkaka game da ita wa haini wato da halaka domin ya faɗa kullu shay'in hadifun illa wajha. Sai ya ce wa tanazzaha an kulli aibin wa shaynin, wato Ubangiji ta'ala ya tsarkaka gabarin dukkan wani aibi wa shaynin, wato shi ma lafazin shay'in wato shi ne aibi. An gane ko? Kamar yadda ya ce inna shani aka huwal abtar, in aka ce a shayin shi ne wato al'ayib kenan, da ayib da shayin mutaradifan ne a wajen ma'ana, ma'anarsu kusan ɗaya ce. A Hausa ba ma bambanta su, duka bugu ɗaya ake musu, in aka ce da ayibi, in aka ce da shayin, duka ɗaya ne, tare da cewa ayibin ma daman larabci ne. Shi ne ya ce wa tanazzaha, Ubangiji ta'ala ya tsarkaka an kulle aibin wa shayne, wato game da dukkan wani aibi. Sai ya ce la yus'alu amma yaf'alu, Ubangiji ta'ala ba a tambayarsa game da abin da yake aikatawa, domin baya aikata abu, baya yin abu sai da hikima, don haka shi ba a tambaye shi me yasa yayi kaza, me yasa bai yi kaza, ba a tambayar Ubangiji subhanahu wata'ala, saboda duk abin da Allah zai yi to akwai hikima a cikinsa. Matsayin Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce ya yi abu don wargi haka kawai ba tare da hikima ba, kamar yadda ya tsarkake kansa game da haka wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibi law aradna an nattakhiza lahwan lattakhaznahu min ladunna in kunna fa'ili. Haka a cikin suratu Sad, وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هكا اتكن سورة الدخان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هكا جمو من يسكي يبنسى الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. Wannan da yace inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la'ayatin lilil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Haka ya fada a fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Haka idan ka dawo cikin suratu Kiyama aya hasabu lil insanu an yutraka suda, duk abinda Allah ya halitta akwai hikima a cikin shi, duk abinda yace ayi ko a daina akwai hikima a gargashin sa. Don haka shine yace la yus'alu amma yaf'alu, Ubangiji ta'ala ba a tambayar shi game da abinda yake aikatawa. Sai yace wa hum yus'alun, su bayi su ne ake tambaya, in kayi abu sai a tambaye ka me yasa kai kaza, dan me yasa baka yi kaza ba, amma Ubangiji ta'ala ba a tambayar shi. Za mu tashi gaba ta gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fi du'a'i al-ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awat wa yaqdi al-hajat ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. وما لم الله يجيك أنسى نفدا يناتشوا wafi du'a ila ahyai, wato game da addu'a ta rayayyu wa sadaqatihim, da sadakokin da suke yi. Malam yace manfa'atun lil amwati, akwai amfani ga matattu. Addu'ar da rayayyu suke ma matattu, da sadakar da rayayyu suke ma matattu, malam yace akwai amfani ga su ma matattu. Ahlus sunna wal jama'a sun hadu babu sabani tsakankaninsu cewa matattu suna amfana game da wasu ayyuka na rayayyu, amma da sharadi biyu, ko mu ce da al'amura, ta hanyar al'amura guda biyu. Al'amari na farko abinda shi mamacin ya sabbaba ma kanshi a lokacin da yake rayi. Duk abinda ka zamanto kai ne sababin sa lokacin kana rayi, to ko bayan mutuwarka wannan abu zai amfane ka. Abu na biyu shine addu'a ta musulmi da roƙon gafara da suke ma ƴan uwansu mamata, da yi musu sadaka kuma da hajji, tare da cewa akwai saɓani da ja'inja na malamai game da wato abin da ya shafi al'amarin hajji. Wasu suna ganin cewa ba ta saduwa ga mamaci, amma a magana mafi rinjaye ladan hajji yana saduwa isuwa mamaci. Iya abinda malamai suka yi saɓani game da abin da ya shafi al'ibadat al-badaniya, ibada wadda take ta gangan jiki, kamar azumi, kamar sallah, kamar karanta al-Qur'ani, da sunan cewa a karanta ma mamaci. Al-Imamu Abu Hanifa da al-Imamu Ahmad da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa azumi ko sallah ko karatun al-Qur'ani a madadin mamaci, to ladan zai iya saduwa zuwa gare shi. Amma al-Imamu Malik da al-Imamu Shafi'i da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa duk wata ibada badaniya, misali azumi ko sallah ko karatun al-Qur'ani, to baya saduwa zuwa mamaci. Daga cikin ƴan bid'a su kuma sun tafi akan cewa kwata-kwata duk wani abu wanda yake na aiki na waɗanda suke rayayyu baya saduwa zuwa mamaci, sawa'an ko addu'a ko menene ko sadaka ko ciyarwa baya saduwa zuwa mamaci. Sai dai wannan fadar su abun watsarwa ce, domin ta saba ma al-Qur'ani da sunna da ijma'i na malamai. Ayyuka waɗanda rayayyu suke aikatawa na ibada, to akwai ayyukan da ladan su yake saduwa zuwa mamata. Menene dalili? Shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza ma tabnu ko kuma idza ma tal insanu in qata'a amaluhu illa min thalasi sadaqatin jariya aw waladin salihin yad'u lahu aw ilmin nafi'in aw ilmin yuntafa'u bihi min ba'di, ko kuma idza ma tal insanu in qata'a amaluhu illa min thalasi sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Hadisin yana cikin sahihu Muslim, haka cikin al-adabul mufrad na al-Imam al-Bukhari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum Allah ya masa rasuwa kwata-kwata duk wani abu da yake aikatawa a rayuwarsa, manzo Allah yace ya taka burki. Duk wani abu da mutum yake aikatawa, manzo Allah yace ya katse. Illa min salati, manzo Allah yace sai ta hanya, sai ta hanyoyi guda uku kadai. Hanya ta farko manzo Allah yace sadaqatin jariya, wato sadaka mai gudana. Sadaka mai gudana nau'ika ce da dama. Yana daga cikin sadaka mai gudana, misali gina masallaci ko gina makaranta ko gina masaukin baki, takanas kawai ka gina shi a matsayin wakafi duk ba ko in yazo ya sauka, ko kuma gina rijiya ko dasa itaciya, ko kuma yin wata hanya wadda jama'a ta musulmi za su ringa wucewa, ko gadar da littattafai na addini, abinda ya shafi al-Qur'ani da littattafai waɗanda suke na addini, mutum ya saya ya bayar da su domin a ringa karantawa. To waɗannan duka ana kiransu sadaka jariya. Ko mutum ya yi waƙafi. Menene waƙafi? Kai waƙafin wata gona ko wani gida da sunan cewa duk abinda ake karɓa na hayar wannan gida, to a sarrafa shi akan wata hanya ta ɗaukaka addinin Allah. Wannan gida kayi waƙafin shi, ka fitar da shi daga hannunka, ka bada shi ga Allah, don haka wannan baya cikin gadanka. Kuma kai ma a matsayinka, ko da talauci zai kashe ka, wannan gida baka da ƴancin da zaka sayar da shi. To don haka wannan duka hanyoyi ne wanda mutum in ya sabbaba ma kanshi ko bayan mutuwar shi har kiyama ladan shi baya yankewa. Yana daga cikin sadaka jariya shine kamar yadda muka faɗa, noma ko kuma dasa itace. Mutum ya shuka wata shuka, an gane ko, wato sannan ko kuma ya dasa wata itaciya kamar yadda hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda na cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslimin yagrisu garsan aw yazra'u zar'an fa ya'kula minhu insanun aw dairun aw dabbatun illa kana lahu sadaqatan ila yawmil qiyam aw kama kana manzon Allah yace babu muslimin da zai dasa wata wani dashi ma'ana na itaciya ko ya shuka wata shuka manzon Allah yace dan adam ya ci daga wannan ƴaƴan itacen ko wannan shuka da ya shuka ko wani tsuntsu ko wata dabba ko wani kwari manzon Allah yace face sai ya kasance gare shi ladan sadaka har zuwa kiyama kai hatta da satar abinda aka ma manomi daga gonar shi yana da ladan sadaka har zuwa kiyama dan haka duk abinda mutun ya sabbaba ma kanshi a rayuwarsa na sadaka wanda take mai gudana to wannan ladan shi zai yake ba har zuwa kiyama wannan shine kenan abu na farko na biyu manzo Allah sai ya ce au ilmi yuntafa bihi ko kuma wani ilimi da ya koyar da shi ana amfani da ilimi lafazin ilmi anan na kira farkon ilimin da zai shiga shine ilimi na addini domin amfanin duniya da lahira yana karkashin ilimin addini amma bai ke banta ba da shi duk wani ilimi wanda jama'a suke amfani da shi ilimi na rayuwa ko ilimi na addini idan mutun ya kyautata niyya ya karantar da shi fi sabilillah to duk wanda ya amfana da wannan ilimi har zuwa kiyama ladanka ba zai yanke ba Allah ya fahimtar da kai wani ilimi na sana'a ka kyautata niyya ka nemi ƴaƴan musulmi ka karantar da su wannan ilimi to kana da ladan wannan ilimi na sana'a da ka koyar da su har zuwa kiyama sannan na uku manzo Allah sai ya ce awwaladin salihin yad'u lahu ko kuma ya bar da nagari wannan da yana masa addu'a kaga wannan nasi ne a bayyane wanda ke tabbatar da cewa mamata sukan amfanu da game da wato ayyukan rayuwa tunda anan kaga shi ya sabbaba ma kanshi waɗannan abubuwa na sarakatun jariya kuma wannan da nagari kuma ya zama shi ya sabbaba ma kanshi me yasa saboda kai mahaifi shine sababin samuwar da a ban ƙasa wannan kuma yana nuna mana muhimmancin kula da tarbiyyar yaya in an ba su tarbiyya ta gari tarbiyya ta musulunci to ba za su manta da mahaifansu ba kaga kasancewar da ya zaman to na gari hanya ce daya daya ita ce hanyar addini sannan kuma haka nan karantar da ilimi wanda yake mai amfani kaga shi ma wannan mutum shi ya sabbaba ma kanshi kenan yana rayi wannan dalili ne wanda yake nuna kenan al'amari na farko duk abinda mutum ya sabbaba ma kanshi lokacin yana rayi to ko bayan mutuwar shi zai amfana da waɗannan al'amura abu na biyu kenan shine al'amari na biyu wato shine kenan addu'a ta ɗan uwansa musulmi da roƙon gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala da suke ma ƴan uwansu wanda Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da haka a cikin alƙur'aninsa a can cikin suratul hashr Ubangiji ta'ala ke cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Ubangiji ta'ala ke cewa wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan su susuwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinan mu'minan da suka zo bayan su yaquluna suna fada suna cewa rabbana ya ubangijinmu roƙonka muke kai gafara ga ɗan uwanmu waɗanda suka rigaye mu game da karbar imani su wane ne ɗan uwanmu waɗanda suka rigaye mu game da karbar imani sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bugo da kadi sai suke cewa wala taji alfi qulubina gillal lilladina amanu ya Allah karka sanya wani kyashi da gunewa a cikin zukatanmu game da waɗanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangijinmu kai ne mai matukar rangwame game da bayinka kuma kai ne maji kai game da mu Aisha Allah ya kara mata yadda da ta kalli wannan aya sai take cewa kai cau tafaffi su ne ɗan shi'a Allah ya umarce su cewa su roƙa ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gafara sai suka juya hannun agogo baya banda zagi da la'anta ba abinda suke ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda yake cikin zukatansu wallahi illa qita da hasada da gunewa game da matsayin da Allah ya kai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam musamman Abubakar da Umar da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa da Aisha banda zagi da la'anta ba abinda suke ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya tabbatar da kafircin su su Rafida al-Imam Malik yana ɗaya daga cikin malaman da suka tafi akan cewa in Shi'a kafirai ne micece hujjar al-Imam Malik ayat da take cikin suratul fath ayat da ubangiji ta'ala ya bayyana mana sifofin sahabban manzon shi kamar yadda ya tabbatar musu da wannan sifa sifofin a cikin attaura wadda Allah ya ba annabi Musa da littafin injil wanda ya ba annabi Isa ubangiji ta'ala na faɗa muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار الإمام مالك ده يكلو أن غبا ليغيظ بهم الكفار الله يا با صحابان منزلش وأن متسيي na daraja dan Allah ya bakanta ma kafirin zuciya Al-Imam Malik yace duk wanda yaji akwai keta da hasada da gunewa a cikin zuciyar shi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi wannan aya ta hada da shi shi ma ya kafirta dan haka malamai sun tabbatar da in Shi'a kafirai Rafida kafirai ne ba musulmi bane dan haka daula ta Iran daula ce kufuriya daula ce ta kafirci ba daular musulunci bace iya abinda suke fama Dawuda daular su ta farko ita ce daula ta Farisawa masu bautar wuta waɗanda suke masu bautar gunki wadda aka karya ta a zamanin Usman Allah ya kara masa yadda don haka musuluncin sun rabu da shi ne amma ba musuluncin ba suke to shine a takaice anan wato shine a takaice wannan aya tana nuna mana kenan addu'a ta rayayyu wannan mamata suna amfana da ita dan haka Allah ya ce waɗanda suka zo bayan su ma'ana bayan magabatan farko kenan mu wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minan da suka zo bayan su har zuwa kiyama addu'a suke cha suke rabbana ghafir lana ya Allah ka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ka yi gafara ga ƴan uwan mu waɗanda suka rigaye mu game da karbar imani wala taj'al fi qulubina ghillan Ya Allah karka sanya wato keta da hasada da gunewa a cikin zukatanmu lillazina amanu game da waɗanda suka yi imani don haka kenan wannan dalili ne daga cikin alqur'ani wanda yake tabbatar da cewa mamata suna amfana game da addu'ar da rayu suke musu kuma tare da cewa Allah ya shar'anta mana sallar gawa da yi ma mamaci addu'a bayan an binne shi da ziyaran makabarta tare da yi musu addu'a Allah ya shar'anta mana haka domin ya tabbatar mana cewa mamata suna amfana da abinda rayuwa suke aikatawa na addu'a kamar yanda ita shi ma yi ma mamaci sallah wannan abu ne wanda yake wajibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu na cewa musulmi in Allah ya masa rasuwa dole ne ai masa sallah ita ko sallar gawa abinda ta kunsa a farko shine yabo ga Allah subhanahu wataala a karanta Fatiha sannan ayi salati ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ayi mu addu'a ga mamaci domin cikar fa'ida kaifiyar sallar gawa bayan kabbara ta farko a kabbara ta farko zaka daga hannunka bayan ka daga hannunka kenan zaka dora hannunka na dama akan nahabunka rungume akan kirjinka kamar yanda yake a kowace sallah zaka karanta Fatiha amma ba maganar du'a ul istifta a sallar gawa da sallar idi ba addu'a ta bude sallah iya abinda zaka wadatu da shi shine isti'aza da basmala kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sannan sai ka karanta fatiha bayan fatiha kuma zaka karanta sura sannan bayan kai haka sai kai kabbara ta biyu amma kabbara ta biyu da ta uku da ta hudu ba a maimaita daga hannu ya wadatu a kabbara ta farko kawai bayan kabbara ta biyu sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine salatul ibrahimiyya bayan kabbara ta uku sai kai addu'a ga mamaci kamar yanda Auf ibn Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda yake cewa nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallar gawa sai naji yana cewa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'akrim nusulahu wa'si'i mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal bard wanqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas wa'abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi allahumma adkhilhu al-janna wa qihi min adhabil qabri wa min adhabin nar yace haka naji manzon Allah yana wannan addu'a a sallar gawa yace wallahi sai da nayi guri ina ma ni ne gawar da take shimfada gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake mata sallar to kaga wannan addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ga mamaci wannan yana tabbatar mana cewa mamata suna amfana game da addu'o'in da surayoyi suke musu kuma haka bayan gama binni mamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana yi masa addu'a kamar yanda Usman Allah ya kara masa yadda yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa ala qabri wa qala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al Usman Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binni mamaci manzo Allah yakan tsaya akan kabarin in an gama binni mamaci a wani lokaci ake gama binni mamaci idan an mai da kasa an yayyafa ruwa shikenan an gama janaiza a lokacin nan manzo Allah sai yayi tsiye akan kabarin faqala sai manzon Allah ya fada ga waɗanda suka halarci wannan jana'iza sai ya ce istaghfiru li akhikum ku roƙa ma dan uwanku gafara dan haka anan wannan gaba tana tabbatar mana sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yi ma mamaci addu'a bayan gama binne shi shine tsayuwa wannan addu'a a yi ta a tsaye ba a tsugunna ba sanin hanya ya fi sauko binne mamaci jana'iza ibada ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun farko shi ya koya mana cewa idan mutum ya kwanta rashin lafiya ga ladubban da ya kamata a aiwatar game da shi in Allah ya karbi rayuwarsa shi ya nuna mana cewa a shafe masa ido shi ya nuna mana kaifiyar yanda ake wanke mamaci hatta da yanda ake sanya ma mamaci da kafani manzo Allah ya nuna mana ya nuna mana cewa in za a dau gawa a kai ta makabarta manzo Allah ya nuna mana ga yanda ake daukan gawa akan guyayi ake daukan ta ba gan mu ba za a ma wani ya dora a kai kuma ya nuna mana a lokacin da muke tafiya za mu kai gawa makabarta manzo Allah ya nuna mana ga kaifiyar yanda za mu yi tafiya manzo Allah ya ce ar-rakibu yamshi khalfal janaza wal mashi haythu sha manzo Allah yace wanda ke kan abun hawa in za a kai gawa makabarta ko kuma lokacin da za a rako ta a kawo ta kenan gida domin a kai ta manzo Allah yace yana tafiya ne wato bayan gawa ta shiga gaba duk wasu ƴan rakiya waɗanda suke kan abun hawa su dole su tsaya baya sai yace wal mashi haythu sha dan kafa manzo Allah yace duk inda yaso ya shiga gaban gawa ko ya biyo bayan ta ko ya koma damar ta ko ya koma hagunkin ta kaga yanda kuma hallo ya nuna mana in za a tafi ba taki daidai ba ake ana sando irin na ƴan mushan kuma ba a sauri na fitar hankali idan aka kai gawar makabarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yanda ake gina kabari kuma ya nuna mana in za a shigar da mamaci kabari ga ta yanda ake shigar da shi kuma wanda zai shigar da shi cikin kabari manzon Allah ya nuna mana cewa idan mace ce ce to wanda zai shigar da ita kabari ya zamanto bai kusanci iyalinsa a cikin dare ba kuma shi wanda zai shigar da mamaci cikin kabari manzon Allah ya ce ga addu'a da zai bismillah wa ala millati rasulillah, shi wanda zai shigar da mamaci cikin kabari shine aka sunnanta ma wannan addu'a. Ba kamar yadda mutane za a shigar da gawa cikin kabari a kwasa la ilaha illallah kalima ce wadda ta kai matuka a wajen kyawu amma ba mahallin ta bane, ba a sa ka ba, wuce makadi da rawa ne. Iya wanda zai shigar da mamaci cikin kabari shine aka ce ce bismillah wa ala sunnati rasulillah, ko yace wa ala millati rasulillah. Idan aka shigar da mamaci cikin kabari wannan kulli gaya sai an dan zazzage shi, gayan da za a fuskantar da mamaci ya fuskanci alƙibla, a dan sanya tubali, a dan toshe, sannan a mai da ƙasa. To manzon da ya koya mana wannan dai bayan dai kuma addu'a zai kyale mu sai yanda muka yi, dan haka ya nuna mana cewa in mun gama binne mamaci in zamu yi masa addu'a a sai zamu yi wannan addu'a ba a tsugunna ba. Tsugunnawa domin yin wannan addu'a safanin sunna ne. Allahumma sai dai idan mutum yana da larura baya iya tsayuwa, to a lokacin ne yana iya tsugunnawa. To shine anan Usman Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci waqafa alaihi, manzon Allah yakan tsaya akan kabarin, fa qala astaghfiru li akhikum, manzon Allah sai ya ce ku roka ma dan uwanku gafara, wasalu lahu tasbita, manzon Allah ya ce ku roka masa samun tabbacin ba da amsa mai dacewa. Iya addu'ar da zamu yi masa kenan, addu'a wadda ta kunshi roka masa gafara da kuma samun tabbacin ba da amsa mai dacewa. Inda larabci za ka yi addu'ar, iya abinda za ka faɗa ka yi ta maimaitawa shine Allahumma gafir lahu, Allahumma sabbithu, bakin iya addu'ar kenan. Allahumma gafir lahu, Allahumma sabbithu, Allahumma gafir lahu, Allahumma sabbithu, haka za ka yi ta maimaitawa. Idan ku da yaren Hausa za ka yi misali, domin ita addu'a da kowane yare mutum yana iya yin ta ba sai larabci ba. Karatun Al-Qur'ani shi kadai ne Allah ya bautar da mu dole sai da larabci. Misali inda Hausa za ta yi sai ka ringa ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, haka za ka yi ta maimaita wannan addu'a. Manzon Allah ya ce fa innahu la'ana yus'al, domin a yanzu za a yi masa tambaya, domin a yanzu za a yi masa tambaya. To dan haka wannan iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ne ma mamaci addu'a bayan gama binne shi. Farko dai zaka buda da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin shine mabudin addu'a. In kai masa salati to sai kai ta maimaita wannan addu'a, Allahumma gafir lahu, Allahumma sabbithu, Allahumma gafir lahu, Allahumma sabbithu, ko kuma da Hausa ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, haka za ka yi ta wannan addu'a. In ka gama ka aje hannunka, kar ka yi jiran wani sai ya raba muku addu'a, an gane ko kenan, an maida ka cewa jahilin addini. Don haka cewa a karanta masa yasin wanda bai iya ba ya yi tabaraka, wanda bai iya ba ya yi kulhuwallah, wannan duk ba mahallinta ba ne. Manzon da ya zo mana da suratu yasin da suratu tabaraka da kulhuwallah to ba su ne yi, kuma ga abin da ya nuna mana naka za mu ɗauka ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga nas Allah ya zaɓe shi ya aiko shi domin ya koya mana ibada. Jana'iza ibada ce, ba ta yadda za a yi mu koyi jana'iza sai mun koma karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka mumini kwa ya wadatu da abinda Allah ya wadatar da shi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakarallaha katira. A takaice wannan hadisi shi ma yana nuna mana matattu suna amfana game da addu'o inda mu'min wannan rayuwa suke musu. Haka hadisi wanda yake tabbatar mana cewa in mutum ya ziyarci makabarta ta musulmi to yayi musu addu'a, addu'a wadda take ta roƙon gafara. Kamar yadda Buraida ibn al-Husayb Allah ya kara masa yadda, hadisi na cikin sahihu Muslim yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna idza kharajna ila al-maqabir an naqula assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minina wal-muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da mu idan mun fita zuwa makabarta domin ziyara. Manzo Allah yace mana ga addu'ar da zamu yi, farko mu ce assalamu alaikum ahla ad-diyar, amincin Allah ya tabbata akan ku ya kuma abuta wannan gidaje, minal mu'minina, domin kabari gida ne. An gane ku, don haka manzo Allah ya ambace shi da cewa ad-diyar, amincin Allah ya tabbata akan ku ya kuma abuta waɗannan gidaje, minal mu'minina, daga cikin mu'minai mazansu da matansu, wal muslimin da musulmai mazansu da matansu, wa inna insha Allah bikum lahiqun, lalle mu tabbas masu haduwa ne da ku. Wannan insha Allah da manzon Allah ya faɗa ba dan yana kokonto game da al'amarin mutuwa. Al'amarin mutuwa ya wuce matsayin kokonto, salo ne wanda yake na larabci, kace insha Allah akan abinda babu kokonto a cikin shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi latadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa mukassirina la takhafu. She da yace insha Allah kenan, tabbas yace lalle mu masu haduwa ne da ku nan da zuwa wani dan lokaci kenan. Sai yace nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya, muna roƙon Allah da mu da ku ya bamu lafiya, ya kare mu game da azabarsa. Kaga wannan addu'a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa in mun ziyarci makabarta to mu ma mamata wannan addu'a. Haka Aisha Allah ya kara mata yadda da ta tambaye shi, tace ya Rasulullahi in na ziyarci makabarta me zan faɗa? Manzon Allah ya ce mata quli assalamu ala ahli ad-diyar min al-mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insha Allah bikum la lahiqu. Manzon Allah ya ce kice assalamu ala ahli ad-diyar, amincin Allah ya tabbata ga ma'abuta waɗannan gidaje, mu'minansu mazansu da mata, da musulmi maza da mata, Allah ya ji kan waɗanda suka rigaye mu daga cikinsu, sannan kuma wal musta'akirin, da waɗanda suka yi jinkiri su ma Allah ya ji kansu. Wa inna insha Allahu bikum la lahiqun, lalle mu in Allah ya so to masu haduwa ne da ku. To wannan kenan dalilai ne waɗanda suke nuna mana duk addu'ar da muke ma ɗan uwanmu mamata da roƙon gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da muke musu, wannan tabbas ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sadar musu. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana babu musulmin da Allah zai masa rasuwa a samu mutum 40 masu tauhidi su tsaya akan gawar shi, su yi masa addu'a, su yi masa sallah face, sai Allah ya roki ya karbi duk ceton da suka masa, duk addu'a da suka yi sai Allah ya karba. Mutum 40 in dai aka samu masu tauhidi, masu tacicciyar aqida, suka tsaya akan gawa suka mata sallah, to duk abinda suka roka masa na addu'a Allah ya karbi wannan addu'a. Wannan yana nuna mana muhimmancin tauhidi. Sannan haka abin da ya shafi sadaka, idan wato rayayye ya ma mamaci sadaka, wannan ladan sadaka yakan sadu zuwa gare shi, illa kasancewar akan wannan mas'ala ita ma akwai sabani na malamai, domin wasu sun tafi akan cewa ko na nesa da kai ya maka sadaka to Allah zai sadar maka da ladan sadaka, amma iya dalilan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, iya abinda suka nuna, da in ya ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa sadaka to Allah zai sadar ma mahaifin ladan wannan sadaka. Kamar yanda hadisin shine hadisin wannan wato Sa'ad ibn Ubada, Sa'ad ibn Ubada Allah ya kara masa yadda, wato baya nan mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa bayan yayi wata tafiya, kafin ya dawo Allah ya karbi rayuwar mahaifiyarsa, sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha, yace ya rasulullahi mahaifiyata Allah ya karbi rayuwarta alhali bana nan, fa hal yanfa'uha in tasaddaqtu anha, yace ya rasulullahi in har nayi sadaka a madadinta za ta amfana da ladan wannan sadaka? Qala na'am, manzon Allah yace kwarai tabbas kuma mahaifiyarka za ta amfana da ladan wannan sadaka. Kala sai yace ya Rasulullahi ina shaida maka fa inni ushiduka anna ha'idiyal mikhrafa sadaqatun anha yace lalle gonata wannan me yawan itace itace masu yawan ƴaƴa ko kuma gonata wanda take wani wuri wanda ake ce masa mikhraf wuri ne wanda yake mai albarka itacen da suka fito suna ba da ƴaƴa mai yawa gona ce garka ce wanda take fiyayya abun sa wanda yake so yake kauna yace ya Rasulullahi ina tabbatar maka wannan gonatawa na bada ta sadaka a madadin mahaifiyata kaga wannan hadisi kenan me yake tabbatar mana da in yama mahaifinsa ko mahaifiyarsa sadaka to Allah zai sadar masa da ladan wannan sadaka wasu malamai suka ce kowa yana iya ma mamaci sadaka amma a magana mafi rinjaye kamar yanda wannan hadisi ya tabbatar shi kadai ne hadisin da yazo akan wannan to wannan yana nuna sadaka ce ta da ga mahaifinsa ko ga mahaifiyar shi wannan Allah yakan sadar musu da ladan sadakar domin shi mahaifi da mahaifiya sune sababin samuwar da a bankasa to ita ma wannan sadaka lalle dole ka bar ta kofa bude kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana ita kofa bude kar ka bata wata kaifiya kuma kar ka bata wani jinsi kuma kar ka bata wani adadi kar ka bata wani zamani kar ka bata wani saboda ba ibada sababi ko adadi ko kaifiya ko jinsi ko wuri ko zamani sai Allah subhanahu wata'ala ko manzansa duk wata ibada wadda Allah ya shar'anta mana ya bar ta kofa bude to bai halatta wani ya zo ya bata sababi haka bai halatta wani ya zo ya bata adadi yace so kaza za a yi bai halatta wani ya zo ya bata kaifiya yace daga kaza za a fara a gama da kaza kuma bai halatta wani ya zo ya bata jinsi yace da irin abu kaza za a yi kuma bai halatta wani ya zo ya bata wuri yace a wuri kaza za a yi kuma bai halatta wani ya zo ya bata zamani yace a rana kaza za a yi ko a lokaci kaza don haka abin da ya tabbatar da irin sadakokin da ake yin su anan bid'a ne kwata kwata sun saba ma Allah sun saba ma manzansa domin yi ma sadaka mamaci sadaka anan an bata wato zamani zamanin da ba Allah bai bata ba manzansa ba an kayyade yi ma mamaci sadaka cewa a ran uku ake masa sadaka in an masa ta uku sai ta sati idan aka masa ta sati sai ta 40 idan aka masa ta 40 sai ta shekara shikenan kuma an manta da shi kaga wannan zamani da aka bata cewa sadakar uku da ta sati da ta 40 da ta shekara wannan zamani ba Allah bai bata ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam an kirkira wasu hadisai na ƙarya an zo da su akan wannan kuma an bata kaifiya ita sadakar an bata jinsi ita sadakar uku a sanin da muka yi a da tuwon tsaki ake da wake da shinkafa ka taba gani a da an dafa makaroni a sadakar uku tuwon tsaki da shinkafa da wake da su ake sadakar uku kuma hallo sai an yanka ita kuma sadakar sati gumba ake ta 40 kuma a yi waina kaga an bata jinsin abinda ba Allah bai bata ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma aka raba da wannan sadaka ta uku aka kirkiro wani abu da sunan cewa fida'u wai amma mamaci fida'u kun san me ake kira da fida'u wato shine wai fansa a yodele shi to ai za mu ce beli shi yana kasancewa ga wanda aka cimke shi yana hannu to shi mamacin waye je ya leka kabari ya leka cikin kabarin shi cewa a hannu yake balantana ya bukaci ai masa fida'u sai a zo a ce ai masa fida'u to waye je ya leka kabarin ya gane cewa a hannu yake balantana ya bukaci cewa ai masa fida'u don haka hanya ce ta damfara ta riba ce dukiyar jama'a har ma an kai wai ba ma matace ba hatta da mutun yana raye sai a raba a ce masa ya kamata fa kafin ka mutu kama kanka fida'u bayan Allah ɗan uwa mazauna kauye mutun ya sayar da wato wata dabba shi wai ya bada wai kai ya mutu wai ba a mai ba fida'u to dan haka waɗannan sadakoki kwata kwata sun saba ma sunna lalle in zaka iya kashe miliyar dubu a kowane yini da sunan sadaka ga mamacinka wannan kai abin da aka so kuma Allah zai sadar mushi ladan wannan sadaka idan ka kyautata niyya in kullun zaka ma mamacinka sadaka wannan shine abin da aka so in miliyan nawa zaka kashe kai ne ka kyautata niyya kai dan Allah amma kar ka bata wannan zamani a ce sai ran uku sannan sai ta sati sannan sai ta in nan mu muna yin ta uku to wasu ba sa yin ta uku su sai ta sati kuma ka dauka dukkan waɗannan littattafai na addini ka dauka tun daga littafin da ake kiran shi al-ashimawi shine dai littafi na fiqh daga cikin littattafan fiqhul malikiya wanda ya fara bayani a game da abin da ya shafi jana'iza har ka kai wato mudawwana babu inda aka zo da maganar cewa yi ma mamaci sadakar kwana uku ko ta sati ko ta 40 ko ta shekara ba a nasi ba ko a sharhi ba a cikin waɗannan littattafai balantana littattafan hadisi yanda Allah ya barta kofa buɗe ka barta a kofa buɗe shi wannan sahabi Sa'ad ibn Ubada zawwaye wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah mahaifiyata bana nan Allah ya mata rasuwa yace ya rasulullahi inna yi mata sadaka shin wato za ta amfana da ladan wannan sadaka manzon Allah yace kwarai sai yace to ya rasulullahi ina tabbatar maka gona ta ta wurin da ake kiran shi misraf ko kuma gona ta me yawan ƴaƴan itace ka tabbata yace ya rasulullahi sadaka ce a madadin mahaifiyata nayi sadaka da ita dan haka in dala ɗaya tak Allah ya hore maka to ka kyautata niyya kamar mamacin ka sadaka da ita in kullun zaka yi masa sadaka wannan ba a hana ka ba to wannan hadisi yana tabbatar mana cewa lalle mamaci yana amfana da sadakar da rayuwa suka masa tare da cewa wasu malamai sun fadada kowa yana iya yi amma dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma sun nuna cewa sai da ne zai iya ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa sadaka in dai ba mahaifinka bane ba mahaifiyarka ba to sai dai ka dawo wannan hanya ta farko shine kai ta masa addu'a na cewa Allah ya gafarta masa Allah ya masa jin kai amma in da ne to wannan yakan iya ma mahaifinsa sadaka ko mahaifiyarsa sadaka to haka abin da ya shafi haji haji wato ana iya ma mamaci kuma da sunan Allah ya sadar masa ladan wannan haji kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa wata mata daga cikin Banu Juhaina ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi inna ummi nazarat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju anha tace ya manzon Allah mahaifiyata ta ci alwashin yin haji tsakaninta da ubangijinta ba tare da taje ta cika wannan alwashi ta yi haji Allah ya karbi rayuwarta tace ya rasulullahi shin na iya mata hajjin manzo Allah yace kwarai huji anha imama haifiyarki haji manzo Allah yace ara'aiti law kana ala ummiki dain ba ni labari kaddara cewa ana bin mahaifiyarki bashi a kunti qadiyati shin zaki iya biya mata wannan bashi tace kwarai a wata riwaya manzon Allah ya ce kaddara cewa ana bin mahaifiyarki bashi in kika biya mata wannan bashi ya biyu tace kwarai manzon Allah sai ya ce to uqubullaha ku biya Allah bashin sa Allahu ahaqqu bil wafa ubangiji ta'ala shi yafi cancanta game da biyan bashi ma'ana bashin Allah shi yafi cancanta game da biya to wannan hadisi yana nuna cewa ashe shi mamaci ana iya masa haji in aka masa haji Allah yana sadar masa da ladan wannan haji ba ma mamaci ba mutumin da yake raye din ba shi da lafiya ko da tijantaka ta cin masa ba zai iya zuwa ya je yayi to wannan ana iya masa kuma Allah zai sadar masa ladan wannan haji da aka masa sai dai sharadin wani yama wani haji sai wanda ya taba yi wanda bai taba yi ba ba maganar yama wani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo miqati sai ya ji wani sahabi yana cewa labbaika an shukruma labbaika an shubruma maza Allah sai ya ce masa man shubruma wane ne ko shubruma sai ya ce akulli au qaribul li yace ya manzo Allah wani dan uwana ne maza Allah ya ce masa hajjita an nafsik ka taba ma kanka haji qala la yace a maza Allah ya ce hujja an nafsika kuma hujja an shubruma a farko je ka ma kanka haji in ka ma kanka sannan ka ma dan uwan naka shubruma kaga wannan hadisi yana tabbatar da sharadi ne na wanda zai ma wani haji ya zaman to ya taba yi, idan bai taba yi ba to ba maganar yayi. To haka wato mamaci yakan amfana game da wato aikin wani, kamar misali biya masa bashi, kamar yanda an zo da wata gawa an kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin yayi mata sallah, wanda kuma a farkon musulunci idan aka zo da gawa aka aje gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya fito yayi mata sallah, manzon Allah yakan tambaya shin akwai bashi akan wannan mamaci. Idan an ce masa akwai bashi, manzon Allah sai ya tambaya ta biyu, ya bar abin da zai biya masa bashin? In an ce ya bar abin da zai biya masa bashi, manzon Allah sai ya wuce yayi masa sallah. Amma in ya tambaya aka ce akwai bashi kuma shi mamacin bai bar ba abin da zai biya masa bashin, manzon Allah sai ya ja da baya sai ya ce sallu ala sahibikum, kuma dan uwan ku sallah ni bazan masa ba. Manzon Allah yana yin haka ne domin ya tsawatar da mu game da hadarin bashi. Wata rana aka zo da wata gawa, manzon Allah ya tambaya akwai bashi a kansa, aka ce kwarai. Ya bar abin da zai biya masa bashin, aka ce a'a. Manzon Allah sai ya ja da baya, nawa ne bashin? Aka ce dirhami biyu. Manzon Allah ya ja da baya ce ba zai masa sallah ba. Abu Katada Allah ya kara masa yadda ya ce ya Rasulullahi wuce di masa sallah, na dau nauyin biya masa wannan bashi. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba yayi masa sallah. Bayan wasu kwanuka manzon Allah ya tambaye Abu Katada ka biya masa bashin? Ya ce a'a. Aka saki haduwa, manzon Allah ya ce ka biya masa? Ya ce na biya masa. Manzon Allah ya ce al'ana barradda alaihi jildatahu, yace a yanzu ne ka sanyaya masa fatar shi ya samu gunkunci, a yanzu ne ka sanyaya masa fatar sa ya samu gunkunci. Kaga wannan kenan me yake nuna mana? Ashe mamata sukan amfana da ayyukan da rayuwa suke musu wani lokaci. Kenan kamar yanda anan kaga biya masa bashi ne, kuma Ubangiji Subhanahu wataala ya karbi biyan bashin nan kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tabbatar mana. Kenan dan haka dai a takaice abinda muke so mu gane abinda ya shafi addu'a da roƙon gafara da rayuwa suke ma mamata, wannan al'amari ne tabbas ahlus sunna wal jama'a sun yi ittifaki mamata sukan amfana da duk addu'a da ƴan uwansu mu'minai suke musu da roƙon gafarar da suke musu. Abu na biyu, abinda mutum ya sabbaba ma kan shi a rayuwarsa, kenan abinda ya shafi sadaka mai gudana. Duk abinda mutum ya kasance shi ne sababin shi aiki na alkhairi, to har izuwa kiyama wato ladansa wato ba zai yanke ba. Don haka abinda ya shafi ibada wanda take badaniya, kamar abinda ya shafi sallah ko yin azumi da abinda ya kama da haka da karanta alkur'ani a madadin mamaci, wannan a magana mafi rinjaye, kamar yanda al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i suka tafi ladan baya saduwa, saboda ibada ce wadda wani baya iya mayema wani a kana raye, haka nan mutum yana mace. Yanzu kaddara cewa kana raye lokacin sallah, shi yana iya yiwuwa ka tada wani ka ce ya sallah a madadinka, ko azumin Ramadan ya kama ka ce wani ya yi maka azumi, ko kuma sallacin zaka yi, ko kuma menene ka zo ka ce wani ya karanta maka alkur'anin kai kawai tsaye zaka yi. Kaga ibada ce wanda wato maiwa bata shiga a cikinta, wani baya iya ma wani. Zamu karanta insha Allah wannan fada ta al-Imam Shafi'i a darasi mai zuwa insha Allah, kamar yanda Ibn Kathir ya hakaito a karkashin fadar Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura, nan insha Allah zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.